This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan la'asariya da fatan kuna lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare nake da Sarfil Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Lahadi 3 ga watan Maris na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai.
To Hafiz, rahotanni sun ce za a ci gaba da tattauna a birnin Alkahira yau Lahadi domin samar da tsagaita wuta da kuma sakin waɗanda aka yi garkuwa da su a Gaza. ‘Yan kasuwar canjin kuɗi da dama a Najeriya sun nuna rashin gamsuwa da soke lasisin sama da kamfanonin canji 4,000 da babban bankin Najeriya CBN ya yi. Haka kuma za a ji cewa kimanin mutane 170 ne aka kashe a harhar da aka kai wasu ƙauyuka uku a arewacin ƙasar Burkina Faso makon da ya gabata.
Kanin labaran duniyar kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa muhawara ta ɓarke a jamhuriyar Nijar kan yadda hukumomin ƙasar suka ƙi cewa komai. Dangane da dage wasu takunkumai da ECOWAS ta yi wa ƙasar.
Amma sun kai amansu kuma sun kai lashe abinsu. Kenan mu hukumomin Nijar ba mu jiran dama wata magana gare su saboda ba su cikin ƙungiyar sai dawo. Kenan kaga babu wannan dole a ce wayo sai shugaban ƙasa ya zo ya ce a wanga takunkumi da an kai daji daɗi.
Daga nan za mu kawo muku sabon shirin dandalin 'yan jarida da Muhammad Bashir Laden zai gabatar, inda shirin ya tattauna wasu muhimman labaru a Kamaru. To amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi lafiya. Ga labaran duniyan. Rahotanni sun ce za a ci gaba da tattauna a birnin Alkahira yau Lahadi domin samar da tsagaita wuta da kuma sakin waɗanda aka yi garkuwa da su a Gaza. Idan masu shiga tsakani daga Masar da Qatar ke sa ran samun martani daga Hamas kan sabon tsarin da aka tsara. Isra'ila ta yarda da tsarin, in ji wani babban jami'in gwamnatin Biden a ranar Asabar. Jami'in wanda ya magana da manema labarai da sharaɗin a sake sunansa saboda a ba su izinin tattaunawa a bainar jama'a ba, ya ce a yanzu haka batun yana gaban Hamas kuma suna ci gaba da matsakaimi matuƙa. Yarjejeniyar idan aka amince da ita kamar yadda aka tsara ta kasance ta tsagaita wuta na farko, wato na mako 6, da kuma sakin waɗanda aka yi garkuwa da su. Hakanan za ta ba da damar ƙarin taimakon jin ƙai zuwa Gaza. A ɗaya bangaren kuma, wani tattakin da dubban Isra'ilawa suka yi na neman a sako mutanen da aka yi garkuwa da su a Gaza ya isa birnin Quds jiya Asabar, a daidai lokacin da masu tattaunawa ke shirin koma kan teburin shawarwar tsagaita wuta a birnin Alkahira da zai haɗa da yarjejeniyar musanyen fursunoni da Hamas. Wani gungun masu zanga-zanga ƙarƙashin jagorancin iyalan waɗanda aka yi garkuwa da su a lokacin da ƙungiyar Hamas ta ƙaddamar da harhara a kudancin Isra'ila ranar 7 ga watan Oktoba sun hau kan babbar hanya zuwa birnin Quds, inda suka isa da faɗuwar rana a jiya. Riƙe da tutocin Isra'ila da rawayar balambalan da fastocin mutanen da aka yi garkuwa da su sun kammala tattakin kwanaki 4 da suka fara a ɗaya daga cikin wuraren da harin ta'addancin watan Oktoba ya ratsa da su, kuma ana sa ran samun ƙarin wasu masu zanga-zanga a wani gangami a wajen gidan Prime Minister Benjamin Netanyahu. ‘Yan kasuwar canjin kuɗi da dama a Najeriya sun nuna rashin gamsuwa da soke lasisin sama da kamfanonin canji 4,000 da babban bankin Najeriya CBN ya yi. Matakin da ya ƙara janyo ƙorafi daga wasu masu sauyin kuɗi da ke ciki, wato da cikin barazanar samaman jami'an tsaro, bayan da ake zarginsu da tayar da farashin dalar Amurka a ƙasar. Duk da ɗaukar matakin yajin aiki na wuni ɗaya da kaso canjin ta yi don barranta kanta da hannu da tashin farashin, hakan bai hana ƙarin matakai masu tsauri kan 'yan canjin ba. Ga Nasiru Adamu Alhikaya da ƙarin bayani.
Alhaji Sani Imam, ɗan masanin dogon daji da ke cikin waɗanda aka soke musu lasisi, ya ce ya cika ƙa'idojin da suka dace, amma bai tsira daga jirar mikiyar babban bankin ba.
List ɗin da aka fitar na wajen mutum 4,173 wanda aka ce an soke lasisi don su, to yanzu haka ne a iyakar ganina da nayi akwai kusan mutum fiye da 40 ma waɗanda yake an maimaita sunansu. Duk wanda ya duba wannan list da aka turo zai ga wannan kuskure da nayi magana. To abin mamaki shine ita central bank da take nuna cewa ita ai ta tantance ta tsara abin da ya kamata bai kamata a same ta da wannan kurare ba saboda haka wannan abu da central bank ta ya kamata ta tsaya ta yi nazari ta sake ta duba saboda ni na san da cewa akwai mutane da yawa wanda suka cika kaidodi suka bi kaidodin abin da gwamnatin babban banki ne mai yi amma kuma gashi sunan su bai fito ba
shugaban kungiyar kasuwar canji ta Abuja Alhaji Abdullahi Abubakar Dauran ya ce suna biyayya ga matakan gwamnati amma ba su da hannu ko kadan a tashin farashin yana mai cewa koya kasuwa ta yi za su iya cin riba
Elhi kaya ka tuna yanzu da ina da naira ta miliyan 15 da in ni zo kasuwar nan ta canji ni ganin ni kai na samu wuri na wuce tsara ina da riƙe samun dala 40,000 yau 10,000 kawai zan iya sayi jari na ya lalace kuma babu riba da nake samu dan canji bai aje dala masu aje dala sun sani
shi kuma shugaban yan arewa mazauna kudu ambassador Musa Saidu ya ce ba batun canjin kudi ne ya jefa Najeriya cikin tsada ba hakan na da nasaba ne da jibgin bashin da gwamnatin Tinubu ta gada
bashi da damacinsa da dadi amma biya shine matsala yanzu lokaci yayi na biyan bashi wadanda suka bada bashi suna da kudurerin su kan nasu baka bashi to shine ya kawo wannan fado kudi kuma kasuwancin mu na shige da fice da yake tsakanin Nijar Mali da shauransu aka zo aka dade iyaka da lokacin da aka yi ranto wannan kudaden an gina refinery fataka da Nawori da na Kaduna ya kaga ba a samu wannan matsaloli ba
Nasiru da Maili kai madar Amurka daga Abuja Najeriya.
To a gaida Nasara Amerika wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To nan ba da Juma'a Sarfilu zai sake dawo mana da ƙarshen labaran duniyar amma kafin nan zamu bude taskar rahotannin mu. Shirin da hukumomin mulkin sojan Niger suka yi tambayan da kungiyar tattalin arzikin kasashen Afirka ta yamma ECOWAS ta fada sanarwar dage wasu takunkumai kan ƙasa a ƙarshen makon da ya gabata. A ci gaba da haifar da muhawara a ƙasar inda wasu ke cewa sun shiga tsaka mai wuya ne wasu ko cewa suke yi suna nazari ne yayin da wasu ke cewa hakan yayi daidai daga birnin Kwanni ga rahoton da wakilin Haruna Mamman Bako ya aiko mana
kuma da mako ɗaya bayan da kungiyar bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen yammacin nahiyar Afirka ECOWAS ta ɗage wajen guriyar Niger takunkumai da ma waɗanda kungiyar ƙasashen yammacin nahiyar Afirka masu amfani a bai ɗaya da kuɗaɗen sefa iyo muwa ta yi har zuwa wannan lokacin hukumomin mulkin sojin jamhuriyar Niger ba su hito da wata sanarwa ba abin da ya haifar da muhawarori tsakanin 'yan ƙasar akan wannan zance Alhaji Idrisa memba ne a kungiyoyin fararen hula na jamhuriyar Niger
sai in ce lalle su nan suya nazari koko kuma an kace abin duniya in ba kace komi ba kenan kamar kayar ta kenan kine diriya kwansan kenan abu ne an kai mini sai ban ce komi ba kenan na yarda da wannan abu da an yi wani abu kaga ba kai dumi ba kenan ka yarda wannan abu kine diriyan kwansan wani bangare kuma wani bangare ta yayuwa akwai abin da suka nan suya hange suya nazari amma duk abin duniya da an cewa ne ga abu za ni baka sai ba ka ce komi ba kenan ka yaso
sai dai a cewar Sirajo Sani mai kaset ba wani bayani da suke jira daga hukumomin mulkin sojan na jamhuriyar Niger tunda kasar ta riga ta balle daga ECOWAS
dama sun kai amansu kuma sun kalashi abin su kenan mu hukumomin Niger ba mu jira dama wata magana gare su saboda ba su cikin kungiyar sai dai yawo kenan kaga babu wannan dole a ce wayo sai shugaban kasa ya to ya ce a wanga takunkumi an kai daji dadi kuma wanga takunkumi an kai dadan kasar Niger ya ji da haka dama sun ka nemi aka to babu wannan saboda mi daja sun ce ba su cikin sai dai yawo ko ba za su dawo cikin sai dai yawo ba
a nasa bangaren Abdul Kadir mai dalili dake kasancewa dangane kashenin tsohuwar gwamnatin Bazoum Mohamed ai tuni hukumomin Mali suka bada amsa game da jiran da ɗan Niger ke yi na samun bayani daga hukumomin mulkin soja
da mun masu iya magana saka ce inda babu hili nan ne ake garrama kokowa sama da sati guda an ɗebe takunkumai gaba ɗaya baki ɗayan su To amma shiru kake ji ba batu ba labari. Ko da yake wannan shirin bai ba mu mamaki ba saboda ka ji hujjar da suke badawa zuwa ga magoya bayan su. Wai ministan harkokin wajen kasar Mali yayi magana ya ce su wannan ɗebe takunkumi da sai dai yawo da imuwa ta yi abin bai shahe su ba saboda wai su sun hice sun kafa ta su kungiyar IAS.
A cewar Malam Ibrahim kasancewar sojojin da aka kora daga jamhuriyar Niger suna a cikin waɗansu ƙasashen ECOWAS na ɗaya daga cikin abin da ya haifar da wannan
halin.
Muna ganin cewa waɗanda aka hidda suna nan laɓi, kuma su dole in za su hiddo bayani ya kamata su hiddo bayani wanda zai gamsar da ƴan ƙasa. Don haka abu ka tsaya kai nazari ya hi gaugawa. Yana da kyau amma su ma ya kamata su hito su ba ƴan ƙasa haske, su san mina na matakin su. Shin sun hita ne gaba ɗai babu wani sakamako? Ai ko hita suka suna da sakamako ya kamata su ba ƴan ƙasa.
Wani ɗan ƙasa da na Sadu da shi ya azawa kansa ayar tambaya na ina mahita gare su a cikin wannan zancen.
Abdul Kadir nake. Mu ga lalura lalle ta shi haikowa. Kuma ta ƙasa ta don abin da a wannan matsala ba. Kuma mun ya soki magana. To mu talakawa a ana aka nui da mu. Su magana to mu talakaya za mu yi mu cikan mu koko a aka so da mu.
Waɗansu na cewa tsakanin maganar ficewar Niger ɗin daga ECOWAS da cire takunkumai wa ƙasar ta Niger, hukumomin mulkin soja sun shiga aljannan masa, sama zafi ƙasa zafi, kamin suwa ƴan ƙasar bayanin matsayin su. Haruna Mamman Bago na birnin Gwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Gwanne a jamhuriyar Niger.
A gaida Haruna Mamman Bako da wannan rahoton. Yanzu kuma ga Sarfili ya da mana da ƙarshen labarin duniyar.
Kimanin mutane 170 ne aka kashe a hararen da aka kai wasu ƙauyuka uku a arewacin ƙasar Burkina Faso makon da ya gabata. Kamar yadda wani mai shigar da ƙara na yankin ya bayyana a yau Lahadi, yayin da ake ci gaba da samun tashin hankali a ƙasar da ke ƙarƙashin mulkin soja. A wannan rana 25 ga watan Fabrairu an kai wasu harare daban-daban a wani masallaci a gabashin Burkina Faso da majami'ar Katolika a arewacin ƙasar, inda aka kashe wasu da dama. Ali Benjamin Kolibali ya ce an samu rahoton harharen da aka kai a ƙauyukan Komsilga da Nodin da So na lardin Yatanga a ranar 25 ga watan Fabrairu, tare da kashe mutane kusan 170. Hare-haren sun yi sanadin jikkata wasu tare da haddasa asarar rayuka, in ji mai magabatar da ƙara na garin Wagashuga da ke arewacin ƙasar a cikin wata sanarwa da ya fitar ba tare da ɗaura laifin kan wata ƙungiya ba. Ya ce ofishinsa ya ba da umarnin a gudanar da bincike tare da roƙon jama'a da su ba su bayanai. Waɗanda suka tsira daga hare-haren sun shaida a kamfanin dillancin labaran Faransa AFP cewa mata da ƙananan yara da dama na daga cikin waɗanda harin ya ratsa da su. Daga ƙarshe yau Lahadi, 'yan majalisar dokokin Pakistan sun zaɓi Shahbaz Sharif a matsayin sabon firaministan ƙasar a karo na biyu. Abokan ƙawancen tsohon firaministan ƙasar Imran Khan da ke ɗaure a majalisar dokokin ƙasar sun yi ta kururuwa don nuna adawa da naɗin nasa. Suna masu zargin tafka maguɗi a zaɓen watan jiya. Shugaban majalisa Ayaz Sadiq ya ce Sharif ya samu ƙuri'u 201, inda ya doke Omar Ayub na majalisar Sunni Ittihad wanda ya samu ƙuri'u 92. Sharif ya buƙaci ƙuri'u 169 ne kawai don samun rinjaye. Bayan shafa kwanaki ana tattaunawa, jam'iyyar Sharif ta Pakistan Muslim League da magoya bayansa sun ƙulla ƙawance bayan zaɓe a ranar 8 ga watan Fabrairu, wanda aka bayyana sakamakon bayan wani jinkiri da ba a saba gani ba saboda katsewar salula a faɗin ƙasar. Hukumomin ƙasar sun yanke hanyoyin sadarwa, sun ce yanke hanyoyin sadarwa ya zama dole domin kaucewa hare-haren 'yan bindiga kan 'yan takara da jami'an tsaro.
Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun a tashar ta BOA Africa a kan mita 102.5 zangon FM. Ha kuma a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumi-duminsu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa tare. Wannan shiri namu mai tarin albarka mai takin dandalin 'yan jarida. Muhammad Bashir Ladan ni nake gabatar da wannan shiri daga Yaounde a kasar Kamaru, inda zamu tattauna ne kan maudu'i guda biyu, musamman sallami coaching Indomitable Lions, wato kungiyar kwallon kafan Kamaru. Bayan wannan sallama, tambayoyi da yawa sun shishigo, musamman inda jama'a suke ce ba su gane mai yasa wato gwamnati take shishigi da yawa a cikin fannin wasanni a nan kasar Kamaru, ba ko me wannan abin ya kunsa. Za mu ji daga baki yan jarida, shi kuma kawance da jam'iyyun adawa suka so kullawa domin wato zuwa takarar zabe na shugaban kasa a shekarar 2025, wato shekara mai zuwa. Wannan abun an ga cewa bai yi tasiri ba har yanzu dai. Ko me yasa wannan? Za mu ji daga bakin yan jarida, daga cikin su akwai manya-manyan bakin mu, wato kaman su Zakari Sa'adu. Malam Zakari Sa'adu, to assalamu alaikum, barkamu da kasancewa tare da kai maraba da zuwa cikin wannan shirin dandali yan jarida.
To wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu, Muhammad Bashir Ladan. Ina maka fatan alheri, kuma na gode maka da ka gayyace ni domin tattaunawa kan batutuwan da suka shafi kasar mu ta Kamaru.
Shi kuma Usmanu Aliyu, wanda kai kuma dan jarida ne a nan kasar Kamaru mai zaman kansa. Usmanu Aliyu, assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Madalla Zakari Sa'adu, to yanzu Malam Zakari Sa'adu, ko me yake faruwa a Africa Foot? Mun ga wato coaching kungiyar kwallon kafa na kasar Kamaru, Rigobertson, gwamnatin sallame shi, mun ga ma har gwamnati ta sa baki ciki. To abun ya kawo tambayoyi iri-iri, mutane na ce ya gwamnati take yawan sa baki cikin abun da ya shafi wasanni a nan kasar, in wasu ma suna alakanta wannan da tsadar rayuwa. Duk da yake muka ce to bari dai mu tambaye ku, ku yan jarida Zakari Sa'adu, mecece ta ka fahimta akan wannan abu?
Eto Muhammad Bashir Ladan, wannan tambaya da kai zan baka amsa, saboda ina so mu dawo baya. Sanin kowa ne cewa a watan Fabrairu 2022 shugaban kasar Kamar Fulbiya ya nada Rigobertson a matsayin mai horas da wanda zai horas da tawagar kungiyar wasan kwallon kafar kasar, bisa tayin shugaban hukumar wasan kwallon kafa, wato FIFA kenan, Samuel Eto'o, bayan zabansa da aka yi bayan shekara guda. To wannan al'amarin ya zo wa mutane da mamaki, me yasa gwamnatin kasar Kamaru ko da yaushe take wa bangaren wasan kwallon kafa katsalanda take shiga harkokinta? To wannan abu ne wanda yake ciwo al'umma ta kuriya, musamman ita hukumar wasan kwallon kafa ta duniya, wato FIFA, wacce ba ta son ire-iren wato waɗannan shiga harkokin wasanni, musamman ta bangaren 'yan siyasa. Amma ya zama wa Kamaru al'ada, saboda idan ka duba ma sallamar Rigobertson da aka yi, ka ga cewa ministan wasannin kwallon kafa da kasar Kamaru Nasir Samuel Kombi shi ya fitar da wannan sanarwa, kuma sai bayan ɗan lokaci kaɗan shugaban hukumar wasan kwallon kafa shi ma ya fitar da sanarwa. To ka gani, sai ba san wane ne yake da wannan hurumin ba. Ainihin hurumin Samuel Eto'o ne, shugaban hukumar wasan kwallon kafa. Yawa, wanda shi ne ke nada koci, koda ce gwamnati ce ke biyan ainihin masu horaswa. Sallamar Rigobertson bahana, Muhammad Bashir Ladan, ya zo daidai da ainihin wato ƙarshen yarjejeniyar da aka cimma tsakaninsa da ainihin wato hukumar wasan kwallon kafa na shekaru biyu. Yawa, 28 ga watan Fabrairu da ya gabata aka tsaya da wannan kontragin, wato ba sabunta ba, aka sallame shi. Abu ne wanda bai zo mutane da mamaki, saboda gaskiya an jima ana buƙatar hukumar wasan kwallon kafa ta sallame shi. Saboda gaskiya Rigobertson bana ya samu matsaloli iri daban-daban, ya sanya rudani tsakanin 'yan wasan kwallon kafa. Wasu na gani cewa ma ba shi bane ke jagorantar wannan kungiyar, da ko wanda suke bayar da umarni a baya, shi kawai ya zamto wato wanda yake cika umarni, wato waɗanda suke bashi wannan iko.
To Usman Aliyu, kai kuma me yana ka ra'ayi akan wannan wato cire kunce sallaman coaching Rigobertson da aka yi, wanda kuma wannan ya sa mutane na ta maida hankali kan yadda gwamnati ita kuma take shishigi cikin fannin wasanni a nan kasar Kamaru, har suna alakanta wannan da tsadar rayuwa da makamantansu. To menene ka ra'ayi a matsayin ka da dan jarida?
To Malam Bashir, shine anan abin duba shine me yasa mutane suke shishige a cikin, me yasa gwamnati take shishige a cikin wannan haka. To kasancewa wannan hakan gabaki daya harkar ta zama harka ce ta siyasa. Kullun kafa a duniya in kai la'akari a yau a yanzu ba abinda matasa suke so kaman kullun kafa. To kaga duk abinda matasa kuma suke so ana amfani da shi ne wato don a kauda wasu manufofin ko kuma rashin ko kuma gazawa na gwamnati. Gazawa na gwamnati kawai kuna shagali da kullun kafa, ana nan ana yi muku wani irin salo na mulki yadda gwamnati ta gaza da yadda ta tsara abinta. To shi yasa gwamnati take azarfaɗi, take katsalandar, take kakkausa harce akan sha'anin kullun kafa, don kwata-kwata abin ya zama siyasa.
To shi kuma maudu'inmu na biyu da muka yi magana wato akan kawanci da jam'iyyun adawa suka so su kulla a kasar Kamaru, shugaban MRC Maurice Kamto shine kira ga wannan. To mun ga kuma shugabannin wasu jam'iyyun da yawa kaman basu bashi haɗin kai ba, me ya kawo haka a garinka?
Kasan wato ita kasar Kamaru a gaskiya alal hakika demokradiyyanta dai a takarda ne, don kusa ga kwata-kwata abin ya zama daula. To kuma jam'iyyun adawa a kasar Kamaru mafi akasarin su ba da gaske suke yi ba, ba da gaske suke yi ba. Har shi Maurice Kamto din ana ganin ana kokonto akwai wani babban kuskure da yayi na siyasa, kasancewa lokacin da aka yi yunkurin zabe zaɓen ƙananan hukumomi da na 'yan majalisu da ya janye wannan bai shiga cikin wannan zaɓen ba. To kaga mutane na gani a matsayin shi na babban ɗan adawa, kasancewar shi ɗan adawa lamba ɗaya a ƙasa, a ce ya guje ma wannan zaɓen, daga baya kuma ya zo ya ce a yi alaka. To ya za ka yi ka kaga da gwamnati baka da 'yan majalisu, baka da ciyamomi, baka da wasu konsilolin da suke da madafun iko? To hasali ma wannan abin ne yasa wasu mukarabansa suka janye masa, suka karya tafiyan nasa. To kaga ba yanda za a yi a cikin gida yana da rauni kuma ya ihu mutane su zo. To wannan abin ni a nawa tunanin shine fara karya alkadarin shi.
To yanzu koma bayan shi Maurice Kamto, baga cewan indi lallai kuwa jam'iyyun adawa a kasar Kamaru suna so lallai wata rana a ce ga sunan su suka ɗauki mulki, baga ya kamata a ce sun haɗa kansu kamar yadda mukan gani a cikin wasu ƙasashen ba?
Wato mu 'yan adawanmu a kasar Kamaru, Allah sarki Alhaji Bashir, ai adawa tun 1991 aka yi ta a ƙasar Kamaru. Tunda shugaban ƙasan ya gano yana cikin haɗari, to shi ya ƙoƙari duk wani yunƙuri na adawa, inda kai ɗan adawa ne, to aka latsa ka, ka ƙilatsuwa. To abu biyu ne, ko a kulle ka ko kai gudun hijira. To kaga a wannan salon shi ya zama ba wani mutum da yake so hakan nan ya sa rayuwarsa, ya sadaukar da rayuwarsa don ita siyasa. Shi Maurice Kamto da ya yi yunƙuri, shi ya yi ya ma zan ce ma ne shi ya yi wani ɓatan basira na siyasa da ya taɓa kira a yi zanga-zanga na lumana. To kaga kuma ba wanda zai fito a wannan ƙasan asan halin da ƙasa yake ciki a yi zanga-zangar lumana, a zo a kashe mutane, a jikata mutane a sanadiyar sama, har yanzu su suna gidan kokoko. To wannan ya zama mutane izina, mutane suke guje ma mashi haɗaka dai irin na adawa na siyasa. Mutane dai yanzu sun san tsohon shugaban ya tsufa, ana jira a ga kwantawarsa tukun, sannan duk wani mai fuka-fuki ya ɗaga. Amma yanzu komin giman fuka-fukinka ba kai saka buɗe ba.
To Malam Zakari Sadu, mu dawo kan siyasa. tunda kaji yadda muke kokarin ci gaba a wannan fanni imma mun ga cewa nan kasar Kamaru jam'iyyun adawa sun nemi su kullaka wace don saboda zuwa takara na shugaban kasa a shekara 2025 wato shekara mai zuwa kenan kadan ban manta ba kuma ma ai shugaban jam'iyyar adawan MRC Maurice Kamto shine ya kira ga wannan to mun ga kuma abin kaman bai samu hadin kai ba kai kuma me ya ka fahimci wannan abin
yawa man bashi ladan abu ɗaya ne kawai ke damun yan adawan kasar Kamaru shine kowa na neman ya kasance kan gaban jirgi yawa kasa abin da ya dame mu kenan tsawon shekara da shekaru tun 1992 da muna dab da kwacin mulki a hannun jam'iyya mai mulki wato jam'iyyar IDPC da shugaban kasa wato Paul Biya yake jagoranta har yanzu wannan ne ya kai ga ainihin wato rashin hada kanmu ya kai ga ainihin wato rasa wannan kujerar a wannan lokacin da yake da muna da rinjaye a majalisar dokoki yawa da akwai wasu jam'iyyu wanda zaɓen shugaban ƙasa suka haɗe da jam'iyya mai mulki da akwai Ibn Dede da akwai wasu jam'iyyu kamar NSC na mai girma minista Isa Ciro Bakari da Kule Daisala na NPR da shauransu wajen suka haɗa kai domin wato baiwa jam'iyya mai mulki gudunmawa wacce kai ga kasancewa karin kargar mulki har yanzu to shi zama cewa yanzu yayin babban taro na jam'iyyar madubu yan adawa Maurice Kamto wato MRC kenan Jamishin Lince ɗaya daga cikin masu gwagwarmaya a tsohon babban mamba a jam'iyya mai wato jam'iyyar SDF na tsohon wato shugaba Nijo Fundi wanda Joshua Ausi shine ke jagorantar wannan jam'iyyar a yanzu yayi kira cewa su kamata su hada kai su zabi mutum guda kuma wanda za su zaban na jam'iyyar kawance wacce za ta tinkare wannan zabin kuma ta yaki da ainihin jam'iyya mai mulki ita ce jam'iyyar MSC da kuma ainihin shugabanta Maurice Kamto to kaga a wannan kira da Jean-Michel Minci bai samu karbuwa ba da kira ko wasu jam'iyyu waɗanda suka nuna cewa ba sa goyon bayan haka kamata a ce an zauna an tattauna kuma bayan wannan zaman tattaunawa kamata a ce an zaɓe fidda gwani tsakanin su ɗin jam'iyyun adawa a yi zaɓen fidda gwani wannan zaɓen fidda gwani kuma shi Maurice Kamto na adawa da wannan matakin saboda ainihin da kowane bayanin da ya yi cewa idan ma za a yi zaɓen fidda gwani su ba za su yi wannan zaɓen idan ba samun kuɗi haɗa wannan zaɓen a ina za a yi wannan zaɓen to ka gane abu ne wanda a gaskiya zai yi wuya da yake da akwai mutum kamar Cabral Libi wanda matashi ne wanda ake tsammanin cewa zai iya maye gurbin shugaban ƙasa ta wani ɓangare idan duba na adawa da wannan matakin da akwai wasu jam'iyyun adawa waɗanda su ma suke adawa da wannan matakin idan ka duba SDF ta riga ta sanar cewa ita babu wani jam'iyyun kawance za ta haɗa da wata jam'iyya domin tinkara wannan zaɓe za ta fi ita kaɗai ne kuma ka ga tafiya a ware ba zai baiwa 'yan adawa nasara wato a zaɓe su ba ko kuma doke shugaban ƙasa ba saboda jam'iyyar LDPC na da tsare-tsare waɗanda ainihin ya sha bamban da na jam'iyyun adawa yawa da farko maganan in tsarin zaɓe yawa idan ka duba da kamata ya ce an yi wa undin zaɓe kwaskwarima amma ka gane abu da mai kamar wuya a yi saboda babu rinjaye a majalisar dokoki kuma har ila yau dai wa'anda suke rijistar suna yin su ma a katin zaɓe yawanci jam'iyya mai mulki ne saboda 'yan Kamaru sun riga sun sadaukar da rayuwarsu sun riga sun wato ba sa la'akari kuma da maganar zaɓe ba sa zaɓe ma saboda kodayaushe jam'iyya ɗaya ake zaɓa kullum ka yi ko baka yi ba ita ce za ta ci to kaga waɗannan abubuwan na kawo jam'iyya wato jam'iyyun adawa cikas muddin ba a kai zuciya nesa ba kuma muddin ba a yi son zuciya ba yawa
to masu sauraro ga yadda shirin namu ya kasance a yau a madadin bakinmu Usmanu Aliyu da kuma Zakari Sado muke muku godiya muke kuma yi muku fatan Allah mai kowa mai komai ya kai mu wani lokacin in naku Muhammad Bashir Ladan ni na gabatar da wannan shiri assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
So madalla gaida Bashir Ladan masu sauraro sai mana afuwa ba za mu samu damar kawo muku takaitattun labaran ba wanda da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu a madadin Sarfil Hashim Gwal da ya taya ni gabatar da shirin sai kuma Fiona Wamai wadda ta daidaita mana sauti ta bada umarni da kuma injiniyan mu na yanzu Justin ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na Murya Amurka assalamu alaikum.